Wani yunkuri ne na bataliya ta gaggawa a rundunar ƴan sandan Kamaru mai suna Bir a ranar Juma'a a mararrabar Kumba wanda ya jawo hankalin mutane 1000 cikin ƴan mintuna kaɗan. Gawar jagoran ƴan aware da ake yi wa lakani da Field Marshal na cikin wata mota kafin a bayyana shi a bainin jama'a. An jima ana neman shi bisa laifin cin zarafi da ya yi wa sojoji, hukumomi da mazauna yankin Lebialem a jihar Kudu maso yamma. Bayan baiwa sojoji wahala na tsawon watanni, nasara ce wadda a cewar hukumomi ta nuna gagarumin sauyi a ma'auni na iko ga wannan makiyin da bai dace a bar shi a wannan yankin ba. Chambelain Tundong, shugaban yankin Meme, yake:
"Si nous avons le dernier comme ceci, qui vient d'être pris."
Tunda har kuka ga mun samu mun gama da wannan Field Marshal, kuma kun tabbatar ku sani cewa akwai sauran Nofiti da Kenkobo waɗanda kuma nan ba da jimawa ba zan iya tabbatar muku a matsayina na wakilin shugaban ƙasa da ministoci da kuma prime minister a nan sashen cewa dukkansu za a gama da su. Mazauna Lebialem suka ce sun samu kwanciyar hankali kuma za su iya komawa gidajensu bayan wahalar da suka sha a hannun Field Marshal. Mr. Peter, mazaunin Kumba, shi kuma yake:
"Donc, Field Marshal est finalement mort parce que la salle du bain."
Muna godewa Allah, wannan mutumin da aka kashe ya tsorata mu, ya tsoratar da mu sosai a nan. Wani lokacin dare-dare za ku je su sun fito suna ta harga harban bindiga a banza, don haka muna godiya ga sojojin Kamaru da suka taimaka har ya zama cewa wannan mutum an gama da shi.
Enfin, on a confiance en notre ami.
Amma mutuwar Field Marshal baya nufin ƙarshen rikici a yankin Ingilishin Kamaru. Suleiman Mohammed, manazarcin siyasa, yace mana:
"Il faut dire que du côté de la crise du Nozo, le fait qu'on ait tué Field Marshal ne voudrait pas dire que le conflit est terminé."
Mafita ɗaya ce ga wannan rikici, ba wai a kashe yaran nan ba. Mafita ita ce a zauna a tattauna da su a teburi guda ɗaya. Amma mutuwar Field Marshal ba zai sauya al'amarin ba, domin kuwa yaran Amba suna nan tafe har ila yau. Don haka a samu a zauna a tattauna in ba haka ba za a yi ta kashe-kashe kuma ƴaƴan Kamaru za a kashe. Wannan rikicin an fara shi ne a shekarar 2016 zuwa yanzu shekaru 6 kenan. Hukumar kula da ƴan gudun hijira ta Norway ta bayyana cewa wannan yaƙi na Anglophone na ɗaya daga cikin rikice-rikicen da aka yi watsi da su a duniya. Ya aike da ƴan gudun hijira sama da 60,000 kan hanyar zuwa makwabciyar ƙasa Najeriya, tare da barin wasu a fiye da 700,000 da suka rasa matsugunansu. Muhammad Bashir Laden, na muryar Amurka daga Yaoundé a ƙasar Kamaru.